Ladies and gentlemen, listen up, Haruka Phil, we're right here, right now. DJ Fiddler Grand just touched down. All the party people here, party people at home, please welcome Fetty La Grand.
Into the fire,
ladies and gentlemen, it's time we take it to the top non-stop. All the people here, people at home, are you ready? Let's go! Let's go.
from the back. keys, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me.
Sleep or you won't hear a beep. The girl who wants don't see no one. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother.
Da 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 pique dans le sas. Bla 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 pique. Ferme la porte à la pique dans le sas. Bla 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 pique. Ferme la porte à la pique dans le sas. Bla 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 pique. Ferme la porte à la pique dans le sas. 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 Ferme la porte à la pique dans le sas.
even get down.
Ride it, leave you.
Please make some noise for the one and only Fetty La Grande.